This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Majiya daga jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a sakamakon harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a ƙasar. Harin na jiya Asabar da aka kai a arewacin Kamaru mai nisa shine irinsa daga cikin jerin har-haren da ƙungiyar Boko Haram ta daɗe tana kaiwa a ƙasashen na Kamaru, Chadi, Niger da kuma Najeriya. Wannan ƙungiyar ta Boko Haram dai wadda ta daɗe tana iƙirarin ganin sai ta kafa daular Islam a Najeriya, ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan ne ma ya sa sauran kasashe makwabta irin su Kamaru ba da gudunmuwarsu wajen yaƙi da wannan ƙungiyar wadda har yanzu ake ta'atabu da ita. Ƙasar Kamaru dai ta bada gudunmuwar sojan da ya kai 8,700 domin ganin Najeriya ta samu nasarar wannan yaƙi take yi da waɗannan 'yan ta'addan. Domin huskantar babban ƙalubalen tsaro da ke gabansu na yiwuwar kai musu hari, ƙasar Belgium ta inganta matakan tsaro a babban birnin ƙasar, wato Brussels, inda ta gargaɗi 'yan ƙasar da su gujewa wuraren da ke da cunkoson mutane. Kana jami'an tsaro sun ƙara azama wajen ganin sun farauto wanda ake tuhuman nan da aikata-aikan nan da ya faru ranar 13 ga watan Paris a Faransa. Prime Minister ƙasar na Belgium, Charles Michel, ya ce mutanen da ke ɗauke da makamai da kuma bamamai na iya kai hari a ɗaya ko fiye da wasu wuraren da ke cikin babban birnin ƙasar. Prime Minister Michel ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon, Jamie Dartmouth, cewa gargaɗin da mahukuntan suka yi ya biyo bayan bayanan sirri ne da ke cewa tana yiwuwa waɗanda suka kai hari a Paris su kai hari na ƙunar bakin wake a ɗaya daga cikin manya-manyan matattaran jama'a da ke cikin ƙasar na Belgium. Ya ce hawa kuma an samu makamai a cikin gidan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kai hari a Paris a nan babban birnin na Brussels. Shi ma jakadan Amurka da ke Brussels ya gargaɗi Amurkawa da ke zaune ƙasar da su ci gaba da kasancewa cikin gidajensu. Idan ko ta kama su fita, to su tabbatar su riƙa kaucewa inda dandazon jama'a suke. Yanzu haka mahukunta a dukkan faɗin ƙasashen Turai sun ƙara ƙaimi wajen ganin sun farauto Abdulsalam, wanda aka yi wa ganin ƙarshe yana ƙoƙarin tsallaka bakin iyakar ƙasar da Belgium a ranar 14 ga wannan watar. Sai kuma rahotanni sun tabbatar da kashe wanda ya kitsa wannan harin, wato Abdulhamid Abaud, sakamakon wani samame da 'yan sanda su kai amɓo yadda ke wajen arewacin Paris ɗin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya yi Allah wadare da harin da aka kai a wani hotel a ƙasar Mali da ya yi dalilin mutuwar mutane 21. Shugaban ya ce tilas a ƙara himma wajen ganin an gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. Da yake magana a wajen wani taron ƙasashen yankin Asiya wanda aka yi a Malaysia, Shugaba Obama ya ce harin na ranar Juma'a da aka kai a Bamako, babban birnin ƙasar Mali, ya ƙarasawa Amurka jajircewa game da yaƙin da take yi na ganin sai ta durƙusar da 'yan ta'adda. Ya ce kamar harin da aka gani a Paris, wannan da wasu ire-iren da ake kaiwa wasu wurare ya sa ya zame wani tuni da cewa ta'addanci na yi wa ƙasashen duniya da yawa barazana. Obama ya ce Amurka da ƙawayenta suna da ƙwarin gwiwar ci gaba da kare 'yan ƙasashensu, kuma sai sun yi ƙoƙarin ganin sun ga bayan ko sun kasara 'yan ta'adda, kana su gano su duk inda suke a duniya, da kuma niyyar ganin sun kasara su ta yadda lamarinsu zai zame tarihi. Ƙungiyoyi biyu ne dai suka ɗauki alhakin kai wannan hari na Mali. Yau Lahadi ne, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai fara rangadi a ƙasashen gabas ta tsakiya. Kuma abubuwan da zai mayar da hankali a kansu sun haɗa da rikicin da ake tsakanin Palestine da Isra'ila, sai kuma faɗan da ake na ISIS da Syria. mai magana da ma'aikatar tsaron kasashen waje John Kibi ya faɗa jiya Asabar cewa Kiri zai fara yada zango ne a Isra'ila sai kuma yammacin kogin Jordan sa'il nan ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A cikin sanarwar da ke ɗauke da sa hannun shi Kibi ɗin ya bayyana cewa sa'ilin da Kiri ya isa Tel Aviv, Jerusalem da Ramallah zai tattauna da mahukuntan waɗannan ƙasashen ne akan abin da ya shafi harkokin tsaro a yankin nasu ciki har da Syria da ma ƙungiyar ISIS. Haka kuma sa'ilin da ya isa Abu Dhabi zai tattauna akan harkokin demokradiyyar yankin da kuma batun tsaro. Kiri dai ya kai sama da shekara guda rabon da ya kai ziyara a Isra'ila. Tun a cikin watan Satumba ne aka yi ta samun tashin-tashina tsakanin Falasɗinawa da Yahudawa, wanda hakan ya dalilin mutuwar Isra'ilawa 15 kana Falasɗinawa wajen su 66. Wannan ko ya biyo bayan raɗe-raɗen da ake bazawa ne na cewa wai Isra'ila na ƙoƙarin ƙwace gabashin Jerusalem, wurin da Musulmai ke ɗauka da babban muhimmanci game da addininsu. Kasar Bangladesh ta kashe wasu 'yan siyasan kasar su biyu 'yan adawa waɗanda ta ce ta same su da laifin aikata ayyukan asha da ke nasaba da yaƙi lokacin yaƙin neman 'yancin kasar a shekarar 1971. Ali Alhassan Ahmed Mujahidin, wani babban ɗan siyasa daga jam'iyyar Jam'iyyat Islami wato Jal Party, da kuma Salahuddin Qadir Chaudhary, shugaban jam'iyyar adawa ta Bangladesh National Party wato BNP. Babban jami'in 'yan sandan ƙasar Chief AKM Shahidul Haq shi ne ya tabbatar da cewa yau da sanyin safiyar Lahadi ne aka rataye waɗannan mutanen biyu. Babban kotun ƙasa da ƙasa na ƙasar ta Bangladesh ita ce ta yanke musu hukuncin kisa tun a cikin shekarar 2013, kuma ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da dukkan suka yi sa'ilin da ta yanke wannan hukuncin. An rataye waɗannan mutane biyu ne jim kaɗan bayan sun gama ganawa da iyalansu a cikin gidan yarin. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Abdulzaman Khan Kamal ya ce ahuwar shugaban ƙasa kaɗai ne ka iya fidda mutanen, abinda kuma shugaban ya ƙi yarda da hakan tun farko. Yanzu haka dai jam'iyyar Tajel ta yi kira ga 'yan ƙasan da su tsunduma cikin wani yajin aikin na sai abinda hali ya yi, tana cewa gwamnati na ƙoƙarin ganin ta hana adawa ne a ƙasar. Sai dai kafin aiwatar da wannan hukuncin gwamnatin ta yi hasashen ta da zaune tsaye, abinda ya sa ta ƙara matakan tsaro a duk faɗin ƙasar. Shi dai Mujahidin ɗan shekaru 67 ne, shi kuma Chaudhary ɗan shekaru 66. Yanzu haka dai an miƙa gawarwakinsu ga iyalansu domin binne su. 'Yan sanda a kudancin Honduras sun ce sun tsare wasu maza biyu 'yan ƙasar Pakistan da wata mace 'yar ƙasar Siriya a jiya Asabar. 'Yan sandan suka ce waɗannan mutane sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya ce, kuma ga bisa dukkan alamu suna so ne su tsallaka su shiga Amurka. 'Yan sandan suka ce sun kame waɗannan mutane uku ne a cikin jihar Cholete kusa da bakin iyakar Nicaragua. Jami'an suka ce ba su da cikakkun takardun izinin shigowa ƙasar ta Honduras, wanda yanzu haka suna hannun jami'an shigar fice ana musu tambayoyi. Kame waɗannan mutanen ya zo kwanaki 5 bayan da babban alƙalin ƙasar ya umarci a tsare wasu 'yan ƙasar Siriya su 5 da aka kama cikin ƙasar, kuma sun sato fasfo ɗin ƙasar Girka da niyyar zuwa ƙasar Amurka. Mahukunta suka ce ga bisa dukkan alamu mutanen ba su da nasaba da 'yan gudun hijira.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar mu Yamani, ko kuma mu ce Bama. Wannan zaben dai wanda aka yi a wannan kasar yana cike da tarihi, domin ko rabon da ai zabe a kasar tun a shekarar 1990. Wannan zaben dai an yi shi ne a ranar 8 ga wannan watan da muke ciki, kuma jam'iyyar adawa ta yar fafutukan kare haƙƙin bil'adaman nan Aung San Suu Kyi, wato National League for Democracy, ita ce ta lashe zaɓe da tazara mai yawan gaske. Domin ko ta fi kowace jam'iyya yawan kujerun 'yan majalisar dokokin ƙasar, sai dai biyo bayan tsarin dokar ƙasar ya hana wa ita Aung San Suu Kyi daman tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Sai da sanin kowa ne wannan matan mai farin jini yanzu jam'iyyar ta ce za ta juya akalar gwamnatin kasar domin ko ya take da yawan ƴan majalisa. Ga da yadda mutane suka barke da sowa lokacin ta isa rufan jihar Kura a wannan ranar. Lokacin ta iso rumfan ne aka ce mata wannan zaɓe tamkar ƙaddara ce, amma sai ta amsa cewa
it's certainly not a great democratic condition, whether it is or not we'll have to wait to see after the elections.
Wannan ba gaskiya bane, kuma batun cewa zaben ƙaddara ne wannan duk ba haka bane. Ko da yake mun fara ganin take-taken wasu jami'ai, amma dai abin da nayi amana da shi shine nasara ta mace.
Da kuma aka ce mata ai dokar ƙasa ta hana ta zama wa shugaban ƙasar ta bama, anan ma ga abin take cewa
Constitution says nothing about somebody being above the president. I said I'm going to be above the president. Oh, I've already made plans.
Ba shakka dokar ƙasa ta hana mutum ya zama shugaban ƙasa, amma kuma wannan batun magana ce kawai. Ni ina dab da zama shugabar ƙasa. Wannan kuma dabara ta rage gare ni, ba abu ne da zan faɗi a fili ba.
To sai dai kafin ai wannan zaben ƴan jarida sun samu zarafin zantawa da min sanya da labarai na ƙasar na Miyama wato Yahitut game da shi wannan zaben, kuma ga yadda hiransu ta kasance da ƴan jaridan. Da farko an fara tambayar sa ne ko ina aka kwana game da batun zaben da aka yi.
So now we are entering the second two and a half year of our transition to democracy. So if we look back to those past two and a half years, we made a lot of achievement, but now we also have a lot of challenges.
To yanzu dai muna cikin shekara ta biyu da rabi kenan na kokarin da muke yi domin canji daga mulkin soja da muka fito zuwa mulkin demokradiya. Domin idan muka yi waiwaye cikin shekaru biyu da rabin da muka yi zuwa yanzu, muna iya cewa mun samu nasarori da yawa game da batun zabe ko kuma demokradiya. Haka kuma mun samu kalubale da yawa.
To da yake yanzu an yi zabe, ina batun hursunonin siyasa ya kwana? Yanzu nawa ne a kulle?
I cannot tell that in exact number. I think just maybe 200 or 300.
Ba za iya cewa ga adadin su ba, domin gaskiya ban da hakikanin masaniya. Kila za su iya kai 200 zuwa 300, ba ni da tabbacin haka.
So sai dai da aka cewa Yahitut ko wannan kamar sun yi amai sun lashe ne, domin gwamnatin su ta ce kafin zabe ba za a rage hursunonin siyasa ba, amma yanzu gashi yana cewa akwai akalla 200 zuwa 300 a kulle.
That's what the end of this year, so he promised that there will be no more political prisoners in our country.
Ba shakka, abin da shugaban ƙasa ya ce kenan, daga ƙarshen wannan shekarar ba za a sake samun hursunonin siyasa ba. Batun masu yin zanga-zanga kuma ana kama su ne domin neman a yi zaɓe sun karya doka, domin doka ta hana zanga-zanga. Idan ba gyara aka yi wa dokar ba, to har yanzu duk wanda ya yi zanga-zanga ta neman zaɓe ko kuma batun demokradiyya ya karya doka.
To da yake an yi zaɓe an gama, ya kuke ji da batun sukan gwamnatin ku da ake yi da kafin wannan zaɓen?
So in the first years we are not very used to that kind of criticism. So sometimes some of the government officials are angry about that criticism, but the president set the example. You have to face this kind of criticism, and what you have to do is, you know, to present the truth and to present the transparency of the government work at the best thing to.
Da farko ba mu jin dadin yadda suke sukar mu game da wannan batun ai zabe ai zabe, amma daga baya shugaban kasa ya ce dole ne mu saba da jin ire-iren waɗannan sukar, kuma sannan a hankali gashi mun saba, kuma yau ba gashi an yi zabe a kasar ba. Kullun kokarin da muke yi shine mu fadawa mutane abinda gwamnati ke ciki.
Yanzu kuma bari mu leka jihar Kogi, inda aka yi zaɓe jiya. Sai dai kafin jiyan, hukumar zaɓen Najeriya ta ce duk wani ɗan takara mai neman yin maguɗi to hukumar zaɓen ta ce ya sake lale, domin kwamishinar zaɓe Hajiya Amina Zakari ta shaidawa wakilin sashen Hausa Salisu Ashaka cewa sun ƙara daddaƙile hanyoyin maguɗi ga dai bayanin da Hajiya Aminu ta yi wasalan.
Eh, kamar yanzu Kogi da Bayelsa mun fitar da notice kan cewa za su iya canja mazaɓarsu daga wani garin zuwa Bayelsa ko Kogi, ko ma cikin kogin su canja local government, ko ma polling unit ba ka san ta kofar gidanka ka canja gida. To yanzu mun samo da yadda za a yi ta cikin na'urar computer. Sannan kuma shi ma zancen kan cewa aiko sakamakon zaɓe ta computer, mun ma fara yin su a ƙananan zaɓen da aka yi kafin babban zabe. Amma lokacin babban zabe muka ce bari mu ajiye shi mu ji da card reader ta kunna. So yanzu ma zamu ci gaba mu gyaggyara inda muka kurakurai. To bayan haka kuma yanzu zamu yi kokari ma shi kanshi sakamakon mu shigar da shi ta cikin computer, ko da baya wani tasiri, mu dai nan daga shedakwata zamu ga me ake yi. Kuma mutane suka san muna ganinta, dan kurakuran da muke samu a wasu wuraren a kwace takardun nan a canja zai yi sauki idan mutun ya san gashi an riga an dau hoton ta polling unit, gashi card reader ta riga ta faɗa abin da ke mazaɓa, sannan an zo nan sama an ga ta canja, kaga akwai matsala. Za mu iya kamo wanda ya yi wannan laifin nan take.
A can jihar Sokoto ko yan jam'iyyar APC ne a zaben fidda gwani na ƙananan hukumomi aka yi ɗauki ba daɗe, kamar yadda Murtala Faruk Sanyin ya aiko mana a cikin wannan rahoton.
Wasu 'yan takarar dai sun yi korafin tilasta musu janyewa wasu kuma sun yi zargin an yi musu ɗauki ɗora saɓanin wanda jama'a ke so. Lamarin dai ya fi kamari a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, inda aka soma zaben fitar da gwani. To amma daga baya ya rikide zuwa baiwa hammata iska tsakanin wakilan 'yan takarar, cikinsu ko har da zababbun 'yan majalisar dokokin jihar, waɗanda ɗaya daga cikinsu ya karɓe wasu ƙuri'u ya kuma yayyaga su.
Sunana Honorable Ibrahim Azaka Sarki, wanda an kai sanin Honorable Mai Kaji, dan majalisar dokoki na jihar Sokoto, mai wakiltar Sokoto North Sabi, a halin da ake ciki.
Ina fahimci cewa kana ɗaya daga cikin wakilan Abdullahi Hassan a wurin zaben fitar da gwani.
Ni agent ɗine ne. Abinda ya faru lokacin da aka zo, su ɗayan abokan takara sun yi tsaye cewa duk wanda annan ya zan dole shi ba su ƙuri'a su rubuta. Mun ka ce musu doka ba ta da haka. Allah ya nuhi an kai zaɓe lafiya, aka ƙare lafiya, aka tara ƙuri'uza Alisa Hawa, kowa ya gani na musulninka nasu so biyu. Shugaban zaɓen wanda an ka turo ya kwashe ƙuri'un ya sa cikin aljihu ne, yana so ya gudu da su. Allah taimake mu jami'an tsaro sun ka tare shi a can exit na fita, sannan ya dawo ya hidda ƙuri'un, sai suka ba agent din wancan ƙuri'un namu ya yayyage a wurin.
Sunana Ɗaya Bugandu. Mu talakawa mun zaɓi ga wanda muka buƙata. Su manyan ba su san ba Allah ga sun yi tsaye sun taru ba su so ne, Allah ya kai shi.
Kana da tabbacin cewa shi ya lashe zaɓen fitar da gwani?
Ina tabbatun wallahi shi ya lashe zaɓe. Abdullahi Hassan shi ya ci zaɓe.
Na zanta da shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto, Alhaji Usman Dan Madami Isa, dangane da wannan badakala da ke kokarin kawo farki tsakanin 'yan jam'iyyar.
Kowace an tilasta ma ya janye bai faɗi gaskiya ba. Kwamiti ne ake sawa na sasanta, kuma duk inda aka ce a sasanta, wato za a kira kowane ɓangare a ce wani jaye ma wannan. Idan ba su yarda ba, shi ne sai a bar dama a ce ta kutubi a je a yi muku zaben duk da gwani.
Wasu guraren da aka yi zaben ma ciki suke da cece kuce, misali a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, wanda har kawo yanzu ba ku bayyana sakamakon ba.
A duk inda 'yan jam'iyya suka samu rashin fahimta lokacin zaɓe, gaskiya uwar jam'iyya za ta ɗan zama in mutane na a tozoye, to duk hukuncin da an ka yanke wasu ba za su ji daɗi ba. Suna cikin hasala nan, gara a bari sai ƙura ta lafa, sa'annan a fidda gaskiya.
Akwai zargin cewa manyan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar suna goyon bayan wani ɗan takara, yayin da kuma suke ƙin wani wanda ake ganin kamar shi ne zai yi rinjaye.
To yalla bai ba ka ganin kai da ɗan jarida haka hina sanin wanda bai son wani. Ni a matsayina na shugaban jam'iyya, ni ban ɗauki cewa akwai wasu shugabanni na APC ba waɗanda ba su son wani ɗan takara, domin da 'ya'yan APC na.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai ba a bayyana ɗan takarar shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa ba, a daidai lokacin da hukumar zaɓen jihar ta bayar da gabatar da 'yan takara yake ƙoƙarin ƙarewa.
To Allah ya kyauta. Yanzu a madadin Sale Shehu a Shakara, shi Murtala Faruk Sanyina, da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu, da Cubahiro Jiodone wanda ya daidaita sautin shirin, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
To a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan batutuwan da ke haddasa rikicin makiyaya da manoma, inda muka ji bayanai daga ɓangarorin da lamarin ya fi shafa. A wannan makon kuma za mu ɗora ne akan irin tasirin da wannan rikici ke yi kan tattalin arzikin yankin da ake samun rikici ko kuma ma ƙasa baki ɗaya, inda na mika wannan tambaya ga Malam Yushau Aliyu kwararre a fannin ilimin tattalin arziki.
A zahirin gaskiya in an ce noma a tattalin arziki to ana nufin fa da juya kasa ne da shuka da dabbobin duka noma ne. To a yanayin abin da ke faruwa musamman a yankin Afirka ta Yamma inda aka fi samun waɗannan fadace-fadace mai kuma yana da tarihi mai tsawon gaske shine na farko su wanda suke zo da dabbobinsu na daya suna hasarar ana hasarar rayuka kaga ana hasarar makiyaya na biyu kuma a wani lokacin ma su kansu dabbobin ana hasarar su don ana karkashe su ko a harbe su ko a jijji musu ciwo ayi hasarar abin da ya kamata a ciyar da mutane sannan a bangaren manoma abin da yafi faruwa shine akan kashe manomi lokacin da ya shuka amfani sannan a rasa wanda zai gyara amfanin wanda zai taimaka ma kasuwan kauyen wajen sayar da kayayyakin in ya nuna da kuma ciyar da mutanen kauyen wajen samun abinci da kuma samar da abincin da aka noma a waɗannan kauyaku zuwa birane da wasu kasuwanni da suke buƙatar abin da ake noma a irin wannan wuri to amma galibi a tattalin arziki irin na Afrika ko kuma irin na wannan yanki da muka fito na Afrika ta Yamma shine babu wasu hukumomi waɗanda suke da kwarewa wajen buga irin waɗannan hasarori
to bayanan da suka gabata a makon da ya wuce an zargi gwamnatoci da rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen irin wannan rikici musamman ma a jihar Plateau to amma daraktan sadarwa da hulɗa da jama'a na gwamnatin jihar ta Plateau Samuel Emmanuel Nalle ya musanta wannan zargi kamar yadda za ku ji a tattaunawar su da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji
wannan gwamnatin da ta hau mulki ta kira al'umman Fulani tare da kuma birin manoma da sauransu don su samu zama su fahimci juna akan wayannan ababen nan matsalolin da muke fuskanta an kuma samu cin gaba a wannan zaman ganin cewa an fito da mutane daga kananan hukumomi wanda suka fito daga ward su da kansu suka fito tun da yake kowa ya san irin wahalan da yake fuskanta wata sayin a wayansu wuraren zaka ga dan ana neman inda shanu da sauransu za su dinga samun ruwa ne kai wayansu kuma ana neman inda dai za a dinga kiwon su ne wayansu kuma hare-haren ana samu ana fuskantar su sayin da mutane suke wucewa mun san dai Fulani da kaura daga wuri daya zuwa wani wuri kuma daban to irin wayannan ababen ne muka ga cewa idan ba samu an fahimci juna sosai ba za a samu cin gaba a wannan tafiyan ba shine gwamnati ta nada committee wanda take karkashin John Gobak ani tsananin magatakardan gwamnati a bara wanda kuma an samu cin gaba ganin Fulani sun fito da wakilu guda bakwai mutanen biran ma sun fito da wakilu guda bakwai kuma an yi zama kuma an fito tsharori wanda ake ganin za a samu zaman lafiya
to yanzu a yanzu akwai wa'ansu nasarorin da za a ci an ci ma
eh akwai an ci nasara tun da yake kinga hare-haren da da aka kyawun tara gu sosai da zaka ga mutun yana aikin sa a gona kai sai ga an buda masa wuta yanzu babu irin wannan to kuma kaga mutun yana kiwo ya ga an buda masa wuta ko kuma kaga mutun ya je a sa guba a cikin mangoro ko kuma a cikin ruwa sannan kaga a ce akai da dawakai gaba ɗaya sun samu an kashe su
to ko ta yaya za a shawo kan wannan rikici musamman game da batun da ya shafi rufe hanya a tare mutane a lokacin da tarzoma ta barke shugaban wata kungiyar matasan Birom George Dali of Chuang wanda ya mana sharhi a makon da ya gabata shine ya fara da cewa
muna kokari ne mu gaya musu da cewa wannan hanya ba mai kyau bane domin yawancin matafiyata maybe ma basu san abin da ya faru ba su sun fito daga wani guri ne suna wucewa so muna kokarin in abu ya faru su zama annase sai a jira a ga abin da hukuma za ta yi roko na shine jama'a su zama da hakuri su zama kuma da gafartawa
to yayin da coji ke wannan kira Ado Idris wato shugaban kwamitin rikon kwariya na kungiyar Meti Allah a Najeriya yana ganin cewa
mafita din ita ce mu dinke baraka mu maida zumuncin mu na da wanda muka gada don mu da su ba wani bako mun san juna tuntuni mun zauna tare tuntuni mun amfani juna tuntuni kowa ya san mutuncin dan uwansa ba sabon abu bane sai dai kawai tunda wani abun ya shigo to sai mu tura wannan wanda ya shigo wanda bai da dadi din sai mu koma abin da muka fi sani wanda muka iske iyaye da kakanni suna yi na son juna na zaman tare na taimake keniya ina son ki sani mu tashin mu ma a dazuzzuka abokanan zaman mu kawai su ne birom din daga mu makiyayan sai su wallahi kuma muna zama na mutunci na taimakekeniya na amincewa juna. To ina fata mu koma ga wannan tunda irin mu din ba su kare ba wanda ma suka haife mu akwai su.
Shi ma shugaban Fulanin jihar Taraba Mafindi Umar Danburan bai nisa da ra'ayi na Arda Idris ba kan yadda za a shawo kan rikicin makiyaya da manoma.
To fadan makiyaya da manoma mafitan shi abu daya ne kawai. Hukuma da sarakunan gargajiya har zuwa masu anguwanni da ardo-ardo su doki matakin su da suka dauka na da. Wanda duk ba Fulani da yazo wuri an san da zuwan shi. Duk manomi da yazo an san da zuwan shi. Sannan duk wani abun da ya faru na barna ya zama na an sulhunta a gaban waɗannan hukumomi. Ba sai an kai ga hukumar dan sanda ko kuma alkalai ba. Don haka muna son a mana adalci, amma ba Fulani adalci a koma tsari irin na da, tsari irin na gargajiya in Allah ya yarda nan ne za mu samu zaman lafiya.
Mafindi Umar Danburan kenan shugaban Fulanin jihar Taraba wanda da kuma aka nemi kawo ƙarshen wannan shiri namu. A kuma madadin wakilan muryar Amurka wato Zainab Babaji da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Majiya daga jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da kungiyar Boko Haram ta kai a ƙasar. Harin na jiya Asabar da aka kai a arewacin Kamaru mai nisa shine irinsa daga cikin jerin har-harin da kungiyar Boko Haram ta rade tana kaiwa a ƙasashen Kamaru, Chad, Niger da kuma Nigeria. Wannan kungiyar da Boko Haram wadda ta rade tana ikrarin ganin sai ta kafa daular Islam a Nigeria ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin Nigeria. Wannan ne ma ya sa sauran kasashe makwabta irin su Kamaru ba da gudunmuwar su wajen yaƙi da wannan ƙungiyar wadda har yanzu ake atabu da ita. Domin huskantar babban ƙalubalen tsaro da ke gabansu na yiwuwar kai musu hari, ƙasar Belgium ta inganta matakan tsaro a babban birnin ƙasar wato Brussels, inda ta gargaɗi 'yan ƙasar da su gujewa wuraren da ke da cunkoson jama'a. Kana jami'an tsaro suka ƙara azama wajen ganin sun farauto wanda ake tuhuman nan da aikata aika-aikan nan da ya faru a ranar 13 ga watan nan a birnin Paris. Prime Minister ƙasar na Belgium Charles Michel ya ce mutanen da ke ɗauke da makamai da kuma bamai na iya kai hari a ɗaya ko ma fiye da wasu wuraren da ke cikin babban birnin ƙasar. Prime Minister Michel ya shaida wakilin wannan gidan rediyon Jamie Detmar cewa gargaɗin da mahukuntan suka yi ya biyo bayan bayanan sirri ne da ke cewa tana yiwuwa waɗanda suka kai hari a Paris su kai irin wannan ƙunar bakin wake a ɗaya daga cikin manya-manyan matattaran jama'a da ke cikin ƙasar na Belgium. Shugaba Barack Obama ya yi Allah wadare da harin da aka kai a wani hotel a ƙasar Mali da ya yi dalilin mutuwar mutane 21. Shugaban ya ce tilas a ƙara himma wajen ganin an kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. Da yake magana a wajen wani taron kasashen yankin Asiya wanda aka yi a Malaysia, shugaba Obama ya ce harin na ranar Juma'a da aka yi a Bamako babban birnin kasar Mali ya ƙara sawa Amurka jajircewa game da yakin take yi na ganin sai ta durƙusa da 'yan ta'adda. Ya ce kamar harin da aka gani a Paris da wasu ire-iren da ake kaiwa a wasu wuraren, ya ce sai sun kokarta sun durƙusa da 'yan ta'adda.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.